mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail a kan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 54 wadda take zamanta a nan unguwar Noman Salon karkashin mai shari'a Ibrahim Mansur Yola inda kotun ta hori wata mata da daurin watanni 6 ko zabin tarar naira 50,000 matan mai suna Zainab Salisu Sheka Baranda an same ta da laifin sojan gona tunda farko yan sanda ne suka kama ta a yayin da suke gudanar da ayyukan su na tsaro kuma sun same ta da wato riga da wando na yan sanda sun yi mata kuma tambayoyi inda ta kasa musu cikakken jawabi don haka suka gurfanar da ita a gaban kotu a yayin da aka karanta mata kunshin tuhumar da ake yi mata ta amsa laifin nan take kuma kotun ta hore ta inda ne gabatar da kara ya ayyana cewar wato wannan laifi da aka same ta da shi ya saba da sashi na 319 na kundin hukunta masu laifi kotun ta hore ta da daurin watanni 6 ko zabin tara na naira 50,000 insha Allahu rabbi da zarar jami'an gidan gyaran hali sun fito da ita zan sake dawowa domin jin yadda zamu tattauna da ita Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.